An dai shafe kusan makonni biyu da kafa wannan doka na hana fita tun daga madace zuwa karfe 6 na safe musamman ma a nan Jalingo fara jihar Taraban kuma kafa wannan dokar ya kobe ban wani rikici ne ma da aka samu a wata anguwa dake mashigar garin ta yankin ATC lamarin da kuwa ja asarar rayuka da kuma dukiya a makonni biyu da suka shude to sai dai kuma duk da kunciyar hankalin da aka samu kawa yanzu ba ko janye wannan doka ba mutuma da yasa jama'a ke ci gaba da kuka kasancewa lamarin na ci gaba da ja tsaiko harkar hada-hada a fadar jihar to wai ko me jama'a ke cewa
zuwa karfe 6 na safe akwai kofi ba a fita a wannan lokutan to amma daga baya komai ya lafa inda ma ke tashin hankali din su ma ya lafa sai zama na kuma a yanzu inda ake tashin hankali yafi cikin gari samu nitsuwa da kwanciyar hankali sabila da mu hukuma sun samu wani mafaka na musguna waɗanda suke tafiya da kafa especially kawai masu keke na fit kanka samu keke mai keke sai ce maka ba zai je ba sabila da ana fasa mishi glass ana dukan shi dan abin da ya samu na wanda zai balas ana kwacewa
suna dai da farko suna na Sanusi Abanam ne maganan da kofi wanda gwamnati ta sa in kasa ba zama ba lafiya dole ya sa kofi amma idan ana zaman lafiya babu wani za shi za sa mana kofi ni kira da nake da gwamnati ta sassauta wannan kofin da ta sa al'umma ban ga hujjan da za a ce mu zauna muna faɗa da junan mu ba
yanzu haka ma sarakuna iyayen al'umma tuni suka fara nuna damuwar su game da tashin-tashinan da ke wakana a wasu sassan jihar Taraba mai martaba sarkin Muri Alhaji Abbas Tafida da ke cikin manyan sarakunan jihar Taraba ya ce akwai takaici irin abubuwan da ke faruwa a yanzu da ke da nasaba da batun kabilanci ko addini mutum da ya ce dole fa aika tun ta natsu
yawanci waɗanda suke kawo wannan fitina wanda suke kawo kone-kone wanda suke kawo kashe-kashe ƴan iska ne wanda ba su da niyan alheri a kasa don haka ina kira da mutanen Taraba duka mu sani fa dole mu sai da gaskiya gaskiyan shine kuma shine Allah ya yi mu kabilu daban-daban kuma ya hada mu a wuri daya mu zauna ba wanda yake da ikon kirkiro nasa kasa ba wanda yake da ikon ya ce wa wani ya bar inda Allah ya aje shi inda Allah zai ya bashi abinci
to sai dai kuwa ta bangaren gwamnatin jihar tace ta sassauta doka hana fita a fadar jihar da karfe 9 na dare zuwa 6 na safe kamar yadda hadimin gwamnatin jihar ta fuskacin hakokin yaran labaru Mr. Baladan Abai Shaida min ta waya
I'm confirming that we have relaxed the curfew 9 PM to 6
yanzu wannan doka za ta fara aiki ne da karfe 9 zuwa 6 na safe kuma an haramta kabu-kabun keke napep dokar na nan daram har sai yadda hali manufar wannan dokar ita ce a samu da zaman lafiya ba wai takurawa ba a cewar hadimin gwamnatin jihar Taraba Mr. Baladan Abu Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya